Malam Haruna, akwai rahotanni da ke nuna cewa an kwato garin Goza daga hannun kungiyar Boko Haram. Wani ƙarin bayani za ka yi mana akan haka?
Haka yake, kamar yanzu nan muka samu bayanai daga hukumomin tsaron Najeriya wanda ke dauke da sa hannun Major General Chris Olukolade, wanda ya tabbatar mana da cewa hukumomin sojan Najeriya ko kuma rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kwato wannan gari na Goza. Bayanan da muke samu kuma shine, kamar yau suka samu damar kwato wannan gari daga hannun waɗannan mahara, wato ƴan Boko Haram.
To ta yaya suka karɓi garin? Akwai wasu alamu da suka nuna an yi ba ta kashi ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma a kawai salin alin aka karɓo garin?
Kamar bayanan da suke nuna shine, sun fatattaki waɗannan mahara daga wannan gari na Goza bayan sun samu nasarar fatattakan su, kuma sun aike ma da wasu hotuna wanda suka nuna mana cewa a wannan gari ne na Goza. Kamar akwai wani makaranta da ake koyar da sojoji, ai sanda wato ɗan sandan kwatar su, zama da ake cewa Mobile Training School a nan garin Gozan yake. To mun ga hoton wannan makaranta da kuma sojojin Najeriya a cikin wannan signboard da ake cewa Mobile Training School. Makarantar na kuma wata motar yaƙi na soja, wadda tabbatin cewa waɗannan mahara suke rike da shi a watannin baya, wadda har a wani lokaci da su yan kungiyar Boko Haram kaftar da wani hoton bidiyo sun nuna motar suna amfani da ita. To sun nuna mana wannan hotar a cikin hotunan da suka turo, sanar da wasu makamai na bindigogi haka nan da sauransu, na alamun cewa daga hannun waɗannan mahara aka karɓo. Ko bayanin da suke yi shine, waɗannan mahara da dama da yawansu an kashe su, wasu daga ciki kuma sun tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare wanda suka haɗa da Nijar da Chadi da kuma Kamaru. Amma suka ce ba za su ƙyale abin haka nan ba, za su ci gaba da suka ce lalle sun cewa sun kamo waɗannan yara.
Mutane kuma fa akwai, kamar misali a ce an jikkata,
wannan ne ba su nuna mana ba, kuma ba su nuna mana adadin mutanen da suka hallaka ba. Babu shi a hoton, kuma ba su yi bayani a bisa bayanan da suka aiko ma manema labarai ba. Game da wannan bayanai da suka aiko mana na yau, sun nuna cewa kamar wannan shine gari na ƙarshe da aka kwato a hannun waɗannan mahara. Kuma bisa bayanai da muke samu dai shine, akwai kamar garin Kalbalgi, akwai garin Abadan, wadda har yanzu na hannun waɗannan mahara.
Kamar misali mutanen gari ne suke cewa, musamman ganin cewa an ce an kwashe garin Goza, musamman yau a nan a jajibirin zaben Najeriya mai zuwa a gobe.
Gaskiya kowa yana nuna farin ciki da shi, kowa ya san irin mummunan illa da wannan rigingimu ya haifar ma, musamman ma a rumman jiha.